أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله ونن كرتن لامنا ونن لتافي نديواني هر ينزو مناتشكين سير القلبي مناتشكين حرف ليا شو برا رضي الله تعالى عنه بيتن دمك قوانا نكرشي صلاة صلاة وتسليم من الله سرمدا على من غزا بدرا وأهدا وكندقا صلاة الله دقي سورة الله من الله دقى الله سرمدا هر أبدا على ستبت من غزا بدرا قوان دياجم بدر وأهدا ستبت قوان دياجم أهدو وكندقا كم ياجم كندق وكيبر قبل الفتح والكفر مكمود وقد ساد دين الله والعدل حقك وكيبر sannan yaje kaibara qabla al-fathi kafin fatahu makka yaje yakin kaibara wal kufru a lokacin kafirci muhammadun an dasar da shi dinullahi addinin Allah wa gadsa da shi ne ya zamto yana shugabanci wal adla a lokacin adalci haqqaqa ya tabbata alaihi salatullahi summa salamuhu wa qad shaqqa badran was samawati shaqqaqa alayhi salatu llahi salatan Allah tabbata gare shi summa salamuhu amincin Allah tabbata gare shi wa qad shakka badaran haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaga wata was samawati shakka kai ba ma wata ba ai was samawati sammai ma ai shakka annabi ya kikke ta su ya wuce ya tafi isra'i wa qad shakka badaran haqiqa annabi ya tsaga wata was samawati yace kai ba ma iya wata ba was samawati sammai ma bakwai shakkaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kikke ta su ya wuce alaihi salatu llahi summa salamuhu wa habtu lahu kulli jananan walqlaqa alaihi salatu llahi summa salamuhu wa habtu lahu kulli jananan walqlaqa alaihi salatu llahi salatan Allah tabbata gare shi summa salamuhu amincin Allah tabbata gare shi wa habtu lahu kulli na bashi dukkanin kulliyata jananan na bashi zuciyata wa laqlaqa da kuma harshena zuciyata ba abinda za ta yi sai soyayya baki na ba abinda zai yi sai yabo wa habtu lahu kulli na bashi dukkanin kulliyata jananan da zuciyata wa laqlaqa da kwadan harshena bi kayfin bi jam'in bil muhassabi min muna muna yakti fal hadi wa lam atazallaqa bi khayfin بجمعين بالمحسب ممنا منا يكتف الهادي ولم أتزلق بخيف نازور دعيك كران سخيف بجمعين نازور دعيك كران سجمعي جمعين شين مصدرفة بالمحسب نازور دعيك كران سمحسب دو ونورا لنين عيك هجي ممنا وندك منا منا يكتف الهادي munaya abinda nake ni buri a wannan zuwa haifu da nayi da muzdalifa da muhassabi zuwa mina munaya gitifa hadi buri na shine na bibi gurbin hadi mai shiryarwa mana buri na ne biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine munaya gitifa hadi buri na bibi alhadi mai shiryarwa walam atazallaka bazan kauce ba walam atazallaka bazan baude na kauce na bar koyarwan sa ba duk wannan wuraren nayi ne naje ne saboda nayi bibi gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam nayi mar biyayya walan atazallaka bazan taba baudewa na bar koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana nahji qaumin salihuna qad ikhlasu wa hazu ladal maulal bariyati mausika ala nahji qaumin salihina qad khalasu wa hazu lada maulal bariyat mausika nace buri na shine na biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a taba gani na ina baudewa ina barin annabi sallallahu alaihi wasallam ala nahji qaumin ina biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ala nahji qaumin bisa hanya ta wasu mutane salihina nagari qad khalasu wanda suka samu ikhlasi suka yi abu tsakani da Allah wa hazu ladal maulal bariyati musika wahazu sun raba wuta ko kuma wahazu sun taro mautika a samun amincewa lada maulal bariyati a gurin ubangijin halittu wannan baitin wallahu a'lam zata yusho barai radiyallahu ta'ala anhu yana gaya maka cewa burin samu na ya kiti fal hadi wa lam atazallaka ko buri na shine nayi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam atazallaka bazan baude na bar wai wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba bazan baude ba amma biyayya da zan yi ala na haji kaumin zan yi biyayya wa annabi ne a bisa tafarkin wasu mutane imma ya zama yana nufin malikawa akwai koyarwa ta malikiya zata yi haka yake nufi wasu suna tafiya ne akan malikiya wasu shafi'iyya wasu hanbaliya to wata kira shobara yana nufin zai biyayya wa annabi a bisa tafarkin waɗannan bayin Allah da kowa ya yarda mutanen Allah ne mutanen arziki ne shine wannan kenan ko kuma alanaji qaumin salihina shine yana nufin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da sauran bayin Allah masu waliyai duka zai dauka ko kuma alanaji qaumin salihina su dai malamai wanda suka yi magana akan aikin haji kaza farilla ne kaza sunna ne in kai kaza hukuncinka kaza Allah shine masanin mai shau bara yake nufi anan alanaji qaumin a bisa tafarkin wasu mutane salihina mutanen kirki kadaklasu wanda sun kubuta sun zama mutane ne masu ikhlasi komai sun nufi Allah wahazu kuma sun taro mausika aminci lada maulal bariyati a wajen Allah maulal bariyati wanda yake ubangijin halittu wa illa fala lawmun falastu bil hikwihi wa man aba wa ma aba man qad la za bil hikwi mukfi'an mukfi'a wa illa fala lawmun falastu bil hikwihi wa ma aba man qad la za bil hikwi mukfi'a wa illa me yasa bazan fake da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa illa me yasa bazan ba annabi sau da kaho ba a bisa tafarki na mazajen kirki mazajen Allah shine wa illa fala laumun ai ba wani zargi a kaina falustu dan na fake bi hikwihi da gautan annabi sallallahu alaihi wasallam su larabawan su ce in suka ce ka fake da gautan kana nufin karshen mafaka kenan wa illa to in ba haka ba fala laumun babu wani zargi tattare da ni falustu dan na fake bi hikwihi da gautan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma aba mukfi'a in ka ce wa ma aba sai ka dauko karshen baitin wa ma aba be dawo ba mukfi'a yana mai jin mukfi'a yana mai jin tsoro man qad laza bil hikwi wanda ya fake da gautan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fake da annabi ba taba ganin sa ya dawo yana jin tsoro ba shine wa ma aba be dawo ba mukfiqan yana mai jin tsoro yana makirkirta man qad laza bil hikwi wanda ya fake da gautan annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu llahi summa salamuhu bi diwan dal hashimi surtu mulhaqa alaihi salatu llahi summa salamuhu bi diwan dal hashimi surtu mulhaqa alaihi salatu llahi salatan allah tabbata ga reshi summa salamuhu aminci allah tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi diwan dal hashimi da wannan diwani bi diwan dal hashimi da wannan diwani da nayi wa daha mai suna daha al hashimi ba hashiman dangi sirtu sai na zama mulhaqa an riskar da ni da mutanen baya sukan sa'u sun yi wa annabi waka sa hasan bin sabit sun yi wa annabi waka sa abdullahi bin rawaha sun yi wa annabi waka da sauran manyan mawaka sun yi wa annabi waka to ni ma saboda diwanin da na rubuta sirtu sai na zama mulhaqa ni ma ana riskar da ni in aka baka takarda ka rubuta manyan mawakan annabi in ka dauko kace to ga na zamanin sa ga na zamani kaza in ka zo ni ma sai ka sa da ni a ciki Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin mawaka irin su ba su da yawa ba za mu ce babu kamar sa ba misali a wajen yawan waƙoƙi saboda wa ma utitum min al-ilmi illa qalila da abin da ka sani amma masu bincike musamman wanda suka damu da lamarin shobarayin da kyau sun ce Shobran yana da waƙoƙi sama da baiti 10,011 akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan diwani dake hannunmu wani yanki ne daga cikin waƙoƙin da Shobran radiyallahu ta'ala nahu yayi wa Annabi aka kwaso. Ina mai tabbatar maka in aka ce ka kawo malamin da yayi baiti 10,010 wa Annabi na waka an jika maka aiki babba, amma ba za mu ce babu ba, saboda in ka ce babu kana nan kamar ka san komai kenan. Ba za mu ce babu wani malamin da ya zauna yayi wa Annabi baiti 10,010 ba, amma dai a zahirance dai gashi Ibrahim, gashi Ibrahim in ku za a kwakwalo irin su. To sai kuma abu guda, shi kuma wannan shi kuma zamu iya yin tahaddi, zamu iya yin wannan. Idan ma akwai wanda yayi baitocin da suka kai 10,010, to sai mu ce karbuwa fa, karbuwa baya baitocin Shobrain. Saboda haka idan wani ma yana da baitocin, to amma ba su kai na Shobrain karbuwa ba. Gashi dai diwanin nan dake hannunmu ba dare ba rana ba wani sakan na agogo da zai buga ba a karanta diwani. Idan ma wani yayi wasu waƙoƙin masu yawa, ta yi waƙoƙin suna tun suna jirgi a labirari, karanta su sai wani dawa ne. Amma Shobrain radiyallahu ta'ala anhu diwanin sa gashi a hannun yara, gashi a hannun matasa irinmu, gashi a hannun dattawa malamanmu, gashi muna ta kafa hujja da su, gashi a hannun mata, kowa yana karantawa. To wannan kan sai mu ce ba mu san wani littafin da ya kai diwani karbuwa ba fagen yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shobran ya ce bi diwan da Ahlul Mustafa da Ahlul Hashimi sirtu mulhaka, sai na kasance ana ilhaki na ana hadan da mutanen baya. In za a lissafa a ce wane yayi yabo, wane yayi yabo, ya ce Shobran ma yayi alaihi salatullahi summa salamuhu lada arafatin artajil itka wallika, alaihi salatullahi summa salamuhu lada arafatin artajil itka wallika. Salatin Allah alaihi salatullahi, salatin Allah tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, summa salamuhu amincin Allah ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lada arafatin, a wajen dutsen Arfa ne, artajil itka nake so na samu yantuwa daga shiga wuta, wallika kuma anan nake so na hadda masoyana. Wallika anan nake so na hadda masoyana. Alayhi salatu llahi summa salamuhu bi usratihi qad sirtu bil hubbi mulsaqa, alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, summa salamuhu amincin Allah ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bi usratihi da iyalan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, shine zuriyarsa, ƴaƴansa da jikokinsa. Qad sirtu na kasance mulsaqa, ina mai ratayuwa, ina mai damfara da su, bil hubbi da soyayya, na ratayi da su, ina son su. Dukkanin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴansa da jikokinsa, dukkan ahlul baiti Shobran, saboda kulawarsa da ahlul baiti har an samu wanda suka zo suka damfare shi. Sai mutum ba sharifi bane, in talaucin sa ya ciyo shi sai ya zo wajen Shobran ya ce shi sharifi ne. Shobran ya masa 19 ta arziki, 19 ta arziki, a ce shehu ƙarya yake fa, a ce ina ce to ai ni daidai da Annabi na masa, kuma Annabin zai karba. Kai ta kai gama malaman mu suna gaya mana akwai lokacin da wani ba sharifi bane ya zo wajen Shobran ya ce shi sharifi ne. Shobran ya hada masa wasu abubuwa na kyauta masu yawa, saboda tsaba ne da almajirin Shobran sai ga abubuwan da suka bashi, Allah Allah suke fito su tare shi, su make shi, su bige shi, saboda ya damfar Shobran. Ya zo ya shirya wa Shobran ƙarya akan shi sharifi ne, gashi gashi ga salsalar sa ga waye, jira suke kawai ya fito su bige shi. Shobran da yaga suna ta kaiwa da komawa, jira yake su bige shi. An ce Shobran da kansa ya sako shi a gaba, ya fito da shi har bakin titi, ya tare masa mota ya hau, ya sallame shi ya wuce, saboda in ya bar shi ya minti daya za a bige shi. Saboda haka Shobran kokari ya kazo ka masa kace kai sharifi ne, zai sallame ka, zai maka karramawa da yake wa sharifai, sauran kuma kai da Allah. Alaihi salatu llahi summa salamuhu ila ghayri khalqi khayril khalqi lam atamallaqa, alaihi salatu llahi summa salamuhu ila ghayri khayril khalqi lam atamallaqa, alaihi salatu llahi salatun Allah tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, summa salamuhu amincin Allah tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ila ghayri khalqi khayril khalqi llahi, zuwa ga wani shayyan halittar Allah lan atamallaka ba za a ganna na karkata da soyayya ba shine lam atamallaka ba za a ganna na karkata da soyayya ba ila ghairi khairi khalqillahi zuwa ga wani fiyayyen halittar Allah alaihi salatu llahi summa salamuhu faqad shibtu hal an uraqqa wa uutika alaihi salatu llahi summa salamuhu waqad shibtu faqad shibtu halli an uraqqa wa uutika alaihi salatu llahi salatun Allah ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam summa salamuhu aminci Allah ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqad shibtu shau yace haqiqa na tsufa nayi furfura halli shin zai yiwu a gare ni an uraqqa a yanta ni wa uutika a bani yanci shin zai yiwu a yanta ni a bani yanci alayhi salatu llahi summa salamuhu bi jami'in unadi wa huwa hibbi arqa alayhi salatu llahi summa salamuhu bi jami'in unadi wa huwa hibbi arqa alayhi salatu llahi salatun Allah tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam summa salamuhu amincin Allah tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi jami'in a wannan gurin ne da ake kiransa jami'in shine mustalifa unadi nake ta kira wa huwa hubbiya gashi kuma alhali soyayya ta arraka ta hana ni barci ina ta kira soyayya ta hana ni barci ala quzahim ad'u wa inni yamuqinu ijabata rabbi da'awati mutahaqqiqa ala quzahim ad'u wa inni yamuqinu ijabata rabbi da'awati mutahaqqiqa ala quzahim a bisa gurin da ake kira sa quzahin ne ad'u nake roƙon Allah nake ta roƙo wa inni yamuqinu ni fa mai yin yaqini ne ijabata rabbi ubangiji na zai amsa mu wannan addu'ar da nake yi ijabatu rabbi da'awati ubangiji na zai amsa mu wannan addu'ar mutahaqqiqa kai na ma tabbas guarantee cewa addu'a ta ta karbu fa shauqi ila wadil aqiqi wa innani liwaqati sayri na hawa qaiba ta'awqa fa shauqi ila wadil aqiqi wa innaki wa innani liwaqati sayri na hawa qaiba ta'awqa fa shauqi soyayya ta ila wadil aqiqi zuwa ga wadil aqiqi ne shine wani kwari ne a Madina soyayya ta yanzu ta koma zuwa ga wadil aqiqi wa innani haqiqa ne liwaqatiya a wannan lokacin da nake ciki a yanzu sayri tafiya ta na hawa daibata zuwa ga Madina awqa taqiwa wani yanayi kenan da aka shiga kenan shau yayi ne zuwa Madina kuma ya zama tafiyar bata yi ba saboda wasu dalilai shi yasa ce liwaqati a wannan lokacin da nake ciki sayri tafiya ta na hawa daibata zuwa Madina awqa ta gagara taqiwa fa hal tasma'ul ayyamu bil audi innani liqurba liqurbi zadul wajdu wal qalbu harraqa wal qalbu harraqa fa hal tasma'u al ayyamu bil audi innani liqurbi zadul wajdu wal qalbu harraqa fa hal tasma'u al ayyamu shin ranaku za su yi min baiwa bil audi na samu na koma Madina innani haqiqa ni liqurbi saboda kusanci na na Madina zadul wajda wajdu a bakin ciki na na soyayya yake karuwa wal kalba zuciya ta kuma harraka tana kara konewa da soyayya shine liqurbi saboda kusanci na da Madina zadul wajdu soyayya ta take karuwa wal kalba zuciya ta harraka take kara konewa ajubul fayati bil hajiri li taibatin walastu bi ghairi al hashimi mutashawwika ajubul fayati bil hajiri li taibatin walastu bi ghairi al-hashimi mutashawwika ajubul fayafi ina ta yanke dazuzzuka bil hajiri a cikin garjin rana gashi rana ta taki rana ta dau zafi amma saboda bai ge da shauki ba zan iya zama ba ajubul fayafi ina ta yanke dazuzzuka bil hajiri a cikin garjin rana ladai bace zan tafi Madina walastu ban kasance mutashawwika ina bege ba li ghairi al-hashimi ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma nan wanda yake da bugun mutashawwika bi ghairi al-hashimi mutashawwika mutashawwika akwai ta ba mushawwika ba mutashawwika yawa saboda haka Allah a gyara na duba buge-bugen mu na gida yace duk akwai wannan gyara eh mutashawwika eh walastu ban kasance ba bigairil hashimi ga wannan annabi hashiman dangi mutashawwika ina yin bege ba komai yasa anke wannan tafiya ta garje saboda begen annabi ne eh wa kad zara ni daifun min ahmadi mawhinan wahayya da shauki wal fuadu tamazzaka wa kad zara ni daifun min ahmad mawhinan wa kad wahayya da shauki wal fuadu tamazzaka eh aji wannan wa kad zara ni daifun daifun bako na mafarki wa kad zara ni ya ziyarce ni min ahmad na annabi ahmadu mawhinan tsakiyar dare bakon mafarki sai ya ziyarce ni min ahmad da annabi adam sallallahu annabi ahmadu mawhinan tsakiyar dare wahayya da shauki sai wannan bakon mafarkin ya motsa soyayyata wal fuadu zuciyata tamazzaka tana ta kikkecewa shi ma nan wal fuadu dal din da rufu a yafi kyau ba wal fuada ba wal fuadu zuciya tamazzaka tana kikkecewa ala anni ala anna lilala abuhu bisirrihi dami ito bi waslin artaji an yuhaqqaqa ala annani lala abuhu bisirrihi dami ito bi waslin artaji an yuhaqqaqa ala annani bisafa cewa ni lala abuhu bazan bayyana ba bisirrihi da sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam mai annabi ya gaya mun mai annabi ya gaya mun me ya bani a ba zan bayyana ba dami ito bi waslin nayi kwadayin saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam artaji ina mai kaunar an yi haƙaƙa in sake samun tabbas a cikin imani da ilimin ma'arifa waji ito walakin lam abit gaira lailatin wahal hiya takfi mugraman muta'ashshiqan waji'tu walakin lam abid gaira lailatin wahal hiya takfi mugraman muta'ashshiqa waji'tu nazo wa annabi sallallahu alaihi wasallam nazo ziyara walakin sai dai yadda lamarin yake lam abid ban samu na kwana ba gaira lailatin sai dare ɗaya kadai dare ɗaya kawai na iya samun dama nazo ziyara kwana ɗaya taknai wahal hiya takfi wahal shin hiya ita wannan kwana ɗin takfi mu garaman za ta isar da mai bege mutashawwika wanda ya begantu ai kwana ɗin ta yi kada amma dai ita kwana ɗin ita ce ya samu damar yi saboda wasu dalilai shine walakin lam abit gaira lailatin wajitu nazo walakin lam abit sai dai ban kwana ba gaira lailatin sai dare ɗaya kadai wahal hiya takfi shin dare ɗaya za ta isa mu garaman ga mai bege mutashawwika wanda yake mai shauki to idan yazo yayin wannan ziyarar dare daya yace wa arrajtu lil qudus sharifi wa ba'dahu saraitu libarhamil kalil muwaffaqa wa arrajtu lil qudus sharifi wa ba'dahu saraitu libarhamil kalil muwaffaqa wa arrajtu bayan nazo na ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya tak wa arrajtu sai ne sai na tashi wa arrajtu sai na tashi na hau jirgi shine wa arrajtu sai ga na hau jirgin sama lil qudus sharifi na tafi masallacin qudus madaukaki wa ba'dahu bayan na je masallacin qudus nayi ziyara shine wa ba'dahu bayan nayi ziyara a masallacin qudus saraitu libarhama sai na tafi wajen annabi Ibrahim al-Kalili masoyin Allah daman Barhama Ibrahim ne in ka kalla kamar sunan Barhaman kamar Ibrahim din ne dama kaga Barhama kaga wannan alifin da aka sa tsakiyan kaga shine da in kana so shi zaka dauko ka dawo da shi farko in ka dawo da shi sai zama Ibra to sunan Ibrahim shine Barhamu saraitu sai na tafi li Barhama al-Kalili zuwa ga annabi Ibrahim wanda yake badadin Allah saboda Ibrahim ana cewa Barhama li Barhama al-Kalili zuwa ga annabi Ibrahim badadin Allah muwaffiqa ina mai dacewa da zuwa ziyara annabi Ibrahim alaihi salam alayka ya Barhamu ba'da Muhammadin salatun wa taslimun yazidan raunaka alayka ya Barhamu بعد محمد صلاة وتسليم يزيدان رونقا شيخ رضي الله تعالى عنه يتي صلاة صلاة الله وتسليم دغي سورة الله عليك يتبت غريك يا برحام يا النبي إبراهيم بعد محمد أما wannan salatun wa taslimun din fa tabbata gare ka ba'da Muhammadin bayan sun tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji fa manya yazidani wannan salati da taslimin yazidani su rika karuwa raunaka wajen kyau da kayatarwa la za qasr ra'sittini surtu tawassilan lita hafatahu jabiran wa ta'allaka la da qasr ra'sittini zurtu tawassulan lidaha fatahu jabiran wa ta'allaka yace lada qasr ra'sittin lada qasri a wajen katangar ra'sittin wani guri da ake kiransa ra'sittin a wajen katangar ra'sittin zurtu sai na ziyarci zurtu sai ne ziyara tawassulan ta kamun kafa ziyara irin ta tawassali lidaha nazirci annabi fatahu ina nufin na ziyarci mai hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine fatahu lidaha fatahu na ziyarci annabi ne amma fatahu ta hanyar ziyarar mai masa hidima shi ma nan ba fatahu ba fatahu ta ne ba da masanu ba kusan duk bayyan mu na gidajen na duba duk da masanu suka sa ta ne kuma eh lidaha na ziyarci annabi ne amma fatahu na ziyarce shi ne amma ta hanyar ziyarar yaran sa mai masa hidima shine fatahu da masanu nan ba da masanu bane ta ne fatahu na ziyarci yaran sa jabiran wanda ake kiransa jabiru shine nan wallahu alam wani jabir ne jabiru bin abdullahi al-ansari ne akwai dai jabiru jabiru da yawa a halarabaki sallallahu alaihi wasallam wanne ya ziyara wallahu alam jabirin yace da ya ziyarci jabir kaga anan da yaran da cewa shi wannan wanda ya ziyarta din sahabi ne jabiran wata allaka ina mai ratayuwa da shi wa ahadaita lil mursal kabiri tahiyatan kazali zamili fi sana wa hawa ablaqa wa ahadaita lil mursal kabiri tahiyatan kazali zamili fi sana wa huwa ablaqa wa ahadaita tahiyatan wa ahadaita sai na bada hadiya shine wa ahadaita sai na bada hadiya ta kyauta tahiyatan ta gaisuwa amma hadiyar da na bada ta gaisuwa limursal kabir ga mutumin da ake kiransa mursa shi ma nan mursa ba marsa ba mursa mun jayi rufa limursal kabiri ga mursa wanda yake babba shi ma nan ban san wa ake nufi da mursal kabir nan ba mursa dai wanda yake babba kazali zamili hakan nan bayan na ziyarci shi mursal kabir naje na gaishe shi na masa hadiya nayi mar addu'a kazali zamili hakan nan sai naje na ziyarci zamili aboki na kissana a wajen yi wa annabi kirari shine Imam al-Busairi shi Ibrahim ya kira Imam al-Busairi abokin sa kazali zamili hakan nan sai naje na ziyarci aboki na kissana a wajen yi wa annabi kirari wa huwa ablaka kai Imam al-Busairi wa huwa ablaka wannan mutum akwai ban mamaki wa huwa ablaka mutum ne mai ban mamaki wajen iya waka fa anhum ridal bari wa anni bi yumnihi wa yudi lana fayran yuramu tadaffiqan fa anhum ridal bari wa anni bi yumnihi wa yudi lana fayran fayban yuramu tadaffiqa fa minhum a gurin wadannan bayin Allah ne da na ziyara na ziyarta yawa fa anhum ba fa minhum ba da Allah shi ma wani a gyara fa anhum ba minhum ba mun jayin na ame da shi allikafa fa anhum a gurin su ne ridal bari fa anhum ridal bari yaddar Allah fa anhum ta tabbata gare su wa anni ya Allah ni ma ka sa yaddar Allah ta tabbata gare ni bi yumnihi albarkacin su wayi udi lana fayran Allah ka ba mu wata iriyar fayra yura da za a ganta mu ta dafika tana mai tantsama tana mai fantsama cikin garuruwa da birane da cikin duniya shine mutu da fika tana mai fantsamuwa ko ina faida ta shiga alaihi salatu llahi summa salamuhu ridallahi an sheki abankana mushfiqan alaihi salatu llahi summa salamuhu ridallahi an sheki aban kana mashfika alayhi salatu llahi salatun allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamu wa amincin allah tabbata gare ka ya rasulullah ridallahi an sheki yaddar allah ta tabbata ga shehina aban wanda shi mai haifina ne kana mushfika wanda ya kasance mai tausayi shine shi wa abdullahi radiyallahu ta'ala anhu mai fushi ibrahim alayka salatu llahi summa salamuhu wa udi wa awlali ladayka awladi ladayka tawassukan alayka salatu llahi salatu allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin allah tabbata gare ka wa ahli wa udi wa awladi ya rasulullahi na kawo maka ajiyar ƴaƴana shine wa udi wa awladi na ma kawo maka ajiyar ƴaƴana ladayka a gurinka tawassuka saboda yadda na amince da kai na san na kawo maka ajiyar su ba abin da zai same su na sharri shine tawassuka saboda na amince da kai na tabbatar da cewa in na kawo maka ajiyar su to ba abin da zai same su to ya rasulullahi na kama ƴaƴana ajiya saboda na amince da kai alayka salatu llahi summa salamuhu wa ahli wa ahbabi wa man qad ta'allaqa alayka salatu llahi salatu allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amince tabbata gare ka wa ahli ya rasulana kawo maka ajiyar iyalaina wa ahbabi ya rasulana kawo maka ajiyar masoyana wa man qad ta'allaqa da duk wanda yake da ta'allaki da ni ya rasulana kawo maka ajiyar sa kada wani abu ya same shi alayhi alayhim al-alil kirami wa sahbihi wa ma amarak bi ma habadal wahyi multaqa alayhi sal alayhim al-alil kirami wa sahbihi wa ma amarak bi ma habadal wahyi multaqa alayhi ma al-alil kirami alayhi salatu allah tabbata gare shi ma al-alil kirami tare da alayen sa masu girma wa sahbihi da sabban sa wa ma amarak bi da wa ma da amarak bi karaukana da suka nufi mahabadal wahyi masaukar wahayi multaka wadda nan ne mahada matattarar rindinar yakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wama da wanda amrakbi wama da wanda rakbi karaukala amma suka nufi mahabadal wahayi masaukar wahayi multaka wanda wannan masaukar wahayin ita ce madina ita ce matattara matattarar rindinar yaki ta annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lamu.